الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in sha Allah za mu dora akan darasin mu cikin wannan littafi mai albarka adda'u wad-dawa a karatun mu na baya mun kwana karkashin fasalin da ke magana akan tasirin sabon Allah akan hayar dan adam da kuma halittar dan adam cewa yana daga cikin tasiri na sabon Allah yakan jirkita halittar dan adam yakan jirkita kama da dan adam Allah ya fitirce shi akan sa mun karanta ababa da malan ya buga misalalu da su wadansu cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma iri ma'ana ƙayan itatuwa da yadda yanayin su ya canza daga lokacin da'a zuwa lokacin da ake saba ma Allah fasalin da zamu tashi akai yau an mishi take da al-ma'siyatu taj'alu al-'asi la ghayrata lahu al-ma'siya sabon Allah taj'alu al-'asi takan sanya mai sabon Allah takan maida mai sabon Allah la ghayrata lahu ba shi da kishi takan maida mai sabon Allah soko akan manufofi na alkhairi domin shi kishi sifa ce mai daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta dan adam da ita sannan aka kore alkhairi ga dukkan wadda ba shi da kishi kishi da yake cikin jikin mutum wani sinadari ne da Allah ya sa wa dan adam wadda ta hanyar wannan sinadarin yake iya riskan dukkan alkhairin rayuwar duniya da lahira kuma yake iya kauce ma kowane sharri a rayuwar duniya da lahira to ɗaya daga cikin illar saba ma Allah shine takan dishashe wannan kishi da ke jikin mutum shine abinda fasalin zan yi magana a kai jama'a mun fahimta malam yace wa min uqubati dhunub yana daga cikin uqubobi na zunubai ma'ana yana daga cikin azaba da ke cikin saba ma Allah annaha tutfi'u min alqalbi nar alghayrati sabon Allah takan kashe takan bishe min alqalbi daga zuciyar dan adam nar alghairati shine wutar kishi allati hiya li hayatihi wa salahihi wa salahihi wadda wannan tiririn kishin wannan zafin kishin ga rayuwar dan adam ga rayuwar zuciyarsa wa salahihi kyautatuwar zuciyarsa kyautatuwarsa kal hararatil gariziya li hayati jami'il badan kamar dumin jiki ne da yake jikin dan adam wadda yake taimaka magangan jikin sa duka jama'a mun fahimta idan mutum ya mutu ba shi kenan kuma jiki sai ya sake ba wannan dumin jiki na dabi'a da Allah ya dabi'antar da mutum kamar shi yake zaburar da mutum ya tafi aiki shi yake zaburar da mutum ya yi noma shi yake zaburar da mutum ya aikata duk wani abu na alkhairi ta yadda lokacin da rai ya fita a jikinsa to jikin duka sai ya sake ba to wannan dumin jiki da Allah ya dabi'antar da dabi'a kamar shi ne generator da yake ingiza kowane dan adam zuwa ga yayi kadar-kadar ya cimma duk abin da ya sa a gaba a cikin rayuwarsa bayan Allah muna fahimta to zuciya wannan tiriri da ke cikin zuciya wannan dumi da ke cikin zuciya shine kishi da Allah ya sa ma zuciya in wana mun fahimta malam yace annaha tufi'u min alqalbi sabon Allah yakan bishi a cikin zuciya yakan kashe daga cikin zuciya nar alghairati shine wutan kishi allati hiya li hayatihi wadda wannan tiriri wannan dumi na kishin shine ga rayuwar zuciyan wa salahihi da kuma kyautatuwar zuciyan kal hararati algariziya li hayati jami'il badan kamar ita ce rayuwa ta gazira na dukkan jikin dan adam mun fahimta ko to zuciya ita nata shine kishi da Allah ya sa mata yadda a dabi'arka kana da wani abu da yake zaburar da kai a rayuwa ka tashi ka zauna kayi kaza to haka zuciya ita ma tana da wannan sinadarin to sinadarin da zuciya take da shi din shine kishi da Allah ya sa a cikin zuciya bayan Allah mun fahimta ka hararatul gariziya li hayati jami'il badan dai yake da irin dumi da zafin jiki da yake inganta dukkan jikin dan adam fal ghayratu malam yace kishi hararatuhu wa naruhu zafin sa da wutar wannan kishin allati tukhriju ma fihi min alqabasi wadda shi ke fitar da dukkan abin da ke cikin zuciya na dauda na ciwo na miyagun ababa da suke iya dafa zuciyar mutum in wa mun fahimta alghaira kishi a ce mutum na da kishi a zuciyarsa in muna maganan kishi karka dinga takaita shi akan kishin da kai kawai kake takaita shi kishi yana daga cikin in Allah ya ma arziki kai mai kishi ne ba za ka taba zama dan roko ba domin kishin kanka duk abin da zai taba maka mutuncinka kana kishin kanka din duk wanda kaga zai iya bin kofar wane da wane yana roko bai da kishi akan mutuncinsa ne bai da kishi ne akan kimarsa mutumin da yake da kishin kansa ba zai yi sata ba mutumin da yake da kishin kansa yake taka tsantsan yake so ya ga yana da izza ba zai taba kaskantar da kansa ta hanyar walakantarwa ba jama'a mun fahimta to abinda ke sa wannan kishi shi ke sa mutum ya kame saboda kishin kansa da kansa za mu zo mu karanta a ciki za ka ga hatta irin wannan satan dukiyar jama'a da kaga ake da sauransu in mutum ya lalace sabon Allah ya mai yawa to yakan gagara kishin kowa inda za a ce ga abinci da jahar nan za ta ci ta rayu na shekara uku zai iya talafar da abincin saboda bai kishin kowa to sabon Allah yakan mai da mutum haka ya zama bai da kishin kansa bai da kishin ƴaƴansa bai da kishin matansa bai da kishin al'umma bai da kishin addini to yana daga cikin sharrin sabon Allah yakan maida mutum haka bayan Allah mun fahimta malam yace fal ghayratu kishi hararatuhu zafin kishi naruhu wutar kishi allati tukhrij ma fihi min al-qabati wadda take fitar da duk abin da ke cikin zuciya na dotti والصفات المذمومة دو أنسو سفوفي أدن ذرجي مونا ننسفوفي تدقوان من تريري نكيشي يكن قدشي دكتشينزو تيرمتون دلوكة تندكتشينزو ياسي فانتا دوات السفا أدن ذرجي ميموني بذات تبزما تارد الشيبا هرسي إمباشي لكيشي جماعة مفهمتا تدقى دكتشين الكيري الكيري da Allah ya halicci bayi akai sai ya sa musu kishi shi yasa annabi yake cewa dukkanku duk yadda kaga wani mutum mai kishi annabi yace na fi shi ni kuma Allah ya fi ni kishi kishin Allah yasa kaga duk waɗannan dokoki ya kakkafa su saboda akwai abinda bawansa a ce bawansa mazinaci ne yana kishi a ce bai wasa mazinaci ne yana kishi waninsa to duk mai kishi haka yake mummunan abu mummunan abu yau ba ta kai al'ummar mu malam wai kasarka ce kasarka ce kasarka ta aihuwa inda aka aiti uwarka aka aiti ubanka jahar da aka aiti ka uwarka da ubanka amma wai ana kirga jahar ko kasar in ana kirgen kasashen da suka fi cin hanci a duniya ana sa kasarka a ciki yanzu wannan kai in kana da kishi ba zai ma zafi ba in kana da kishi ba zai ma zafi ba a nuna jaharka a ce duk jihohin kasa jaharka ta fi kowace jiha talauci to shi wanda aka hada kai da shi ake cutan jihar yana nan a cikin jihar kuma bai dane shi ba to rashin kishi ke kawo haka to ɗaya daga cikin abin da ke mai da mutum da use shine sabon Allah duk yadda kake ganin kana saba ma Allah ta wani gefe ɗaya daga cikin abin da zai haifar maka wallahi sai ya cire man hatta kishin ƴaƴan da ka haifa hatta kishin matanka hatta kishin kanka sai ka zo ka waye gari ba ka yi mun fahimta malam yace allati tukhrij ma fihi min al-khabath wadda wannan kishin shi ke fitar da abin da ke tattare da mutum ko zuciyarsa na dotti wasifatil mazmuma da kuma sifofi ababan zargi kama yukhrijul kiru kabasa zahabi wal fidda wal hadid malam yace kamar yadda ziga zigi yake fitar da dottin zinare da azurfa da karfe idan an sa su ba ana wanke su ba ba ana fidda dusar su ba to yadda in an sa zuga zugi aka iza wuta zai fidda dukkan dotti da ke jikin zinare da azurfa da bakin karfe ba ka ganin in ana dukan karfe wannan dottin yana zuba a gefe to haka kishi ke wanke zuciyar bawa daga inda aka rasa ta to daga lokacin kowane sharri zai iya zuwa ya zauna a cikinta wa ashrafun nasi wa a'lahum himma malam yace mafiya daukakan mutane a cikin mutane ashrafun nas mafi daraja da kima wa a'lahum himma mafi girman himma mafi girman kula da abin da ya kamata ashadduhum ghayratan ala nafsihi malam yace zaka samu shine mafi tsananin kishi akan kansa da kansa wa khassatihi da najikinsa wanda suke tare da shi wa umumin nasi zaka samu shine mafi kishi akan dukkan sauran mutane in kuma muna fahimta ashrafun nas mafi daraja a cikin mutane duk inda ka samu mutum mafi daraja da kima wa a'lahum himma wato mafi daukakar himma damuwa da al'amuran jama'a malam yace zaka samu ashadduhum ghayratan ala nafsihi shine mafi kishi akan kansa da kansa wa kasatihi kasatuhu sune na jikinsa ƴaƴansa matansa ƴan uwansa danginsa wa umumin nas kuma zaka samu shine mafi kishi akan dukkan sauran mutane mun fahimta ko malam yace walihaza kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam aghyara al-khalqi ala al-umma saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama aghyaru al-khalqi ala al-umma shine mafi kishin al-umma gaba daya akan al-umma duk al-ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wanda yafi shi annabi kishin ita al'umma, kishin ita al'umma. Mun fahimta ko? Malam yace ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة شيني ما في كيش الأمة أكن الأمة إن والله سبحانه الله مدعوككي الله مدعوككي أشد غيرة منه شيكم الله شيني ما في كيش أكن باي أكن من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم باي الله منا فهمت سبحانه بني كيش sai ka fara neman budurwa wani ya je yana nema ku yi ta bala'i amma da zai hana ka kashe zuciyarka ka je kana bin kofar gidan mutane kana roko kana kaza kana kaza wannan baka nuna kana da kishin kanka ba ka je kana shaye-shaye baka da kishi duk yadda kaga dan shaye-shaye yana shaye-shaye inda za a ce ubansa yana shaye-shaye zai mai zafi to kai ma kai kishin gobe ƴaƴanka in aka ga ya musu kai shaye-shaye zai musu zafi idan suka ganka kana shaye-shaye zai musu zafi kai kishin ƴaƴanka ka kame wannan shine ya nuna kai kana da kishi duk yadda kaga wani zai bi ar wani ya ce bari ya je zina da ita shi ba zai so a yi da nashi ba kuma ba zai so uwarsa a ce tana zina ba ko da shi mazinaci ne wannan yarinyin ita ma gobe ko jibi uwar waɗansu ne idan kina jin zafi yau din nan a wayi gari a ce mamarki tana zina to ki tuna gobe ko jibi ƴaƴanki suna nan tafi a baya mun fahimta bayin Allah wallahu subhanahu Allah mai tsarki ashaddu ghayratan minhu shine mafi kishi akan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma shine mafi kishi akan dukkan al'ummar baki daya kama sabata fi sahih malam yace kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace ata'jabuna min ghayrati sa'adin annabi yace masahabai wai kuna mamakin kishin Sa'ad ibn Ubada ne ana tadi ne haka a majalisi sai aka dauko tadin kwartaye sai Sa'ad ibn Ubada yace wallahi ni na samu wani jama'ata ni ba ruwa na tsayuwa wai ana wani bayani yace wallahi filla kansa kawai dan yi abun komai ta banza mafandan sabai suka da suna kallon shi Sa'ad to ina maganar nemo shedu yace in je nemo shedu ya tashi to yadda suke mamakin sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ku kuna mamakin zafin kishin Sa'ad ne sai ta la'ana aghyaru minhu yace wallahi na ce Sa'ad kishi wallahu aghyaru minni ni kuma Allah ya fi ni kishi wa fi sahihi ya zo a cikin bukhari aidan annahu qala fi qubbatil khusuf annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a kutuba da yayi na kusufi yace ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ya ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ahadun aghyara min allahi yace ba wani daya da yake allah kishi an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu yaga bawansa yana zina ko bai wacce tana zina to babu wadda yafi kishi yaga wani nashi na zina kamar yadda Allah ke kishi yaga bai wacce ko bawansa tana zina duk yadda kai zaka ga wani naka yana zina ko ana yi da shi kishin ka ya motsa hankalinka ya tashi ka damu da abin to Allah ya fi ka kishi lokacin da yaga bawansa ko bai wacce tana zina mun fahimta ko ai domin dole a ce ai baiwar Allah ko to ai an hada sunanta da Allah ai dole a ce bawan Allah to kuma mazinaci Allah na kishin haka wa fi sahihi aidan anhu annahu qal har ila yau ya zo a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ahada aghyaru min Allah babu wani daya da yake mafi kishi akan Allah min ajli zalika saboda kishin Allah harrama alfawahisha Allah ya haramta alfasha ma zahara minha wa ma batana abinda ya bayyana da abinda ya boyu na alfasha wala ahada ahabbu ilayhi al'udhur min Allah sannan babu wani da yake da son uzuri kamar Allah uzuri yafi soyuwa a gun shi kamar Allah a baka uzuri babu wanda yake Allah son ya ba mu wani uzuri. In wa mun fahimta ko? Ba wanda yake Allah son ba da uzuri. Wala ahada ahabbu ilayhi al-uzru min Allah, babu wani daya da uzuri yafi soyuwa a gunsa kamar Allah. Min ajli zalika, saboda yadda Allah ke son yanke uzuri wa bayi, arsala ar-rusula, ya aiko manzanni mubashirin wa mundirin, suna masu bishara, suna masu gargadi. Mun fahimta ko? Saboda a baka uzuri cikakke,
Allahu
akbar, kafin kai abin da kai sai ya aiko manzo. To idan ya aiko manzon sai ya ce, daga zuwan manzon zuwa abin da ya wuce baya, ya wuce babu komai. Duk abin da kai kafin manzon ya zo ya wuce. Sai a ja layi a ce, to daga lokacin da aka fara kiran, daga nan ne za a fara rubutu, daga nan ne za a fara kama mai laifi. Nan kuma sai ya ce, idan kai ba daidai ba, amma rashin daidai kuskure ne, kana so kai daidai sai kai ba daidai ba, kuskure ba kenan, sai ya ce babu komi. Idan mantuwa kai, sai ya ce babu komi. Sai abin da kai da gangan, kuma kana yi da gangan ne, zai ce ka zo ka tuba. In ka tuba kuma ya ce babu komi. Akwai ne ba mu wani uzuri irin wannan uzurin Allah? Babu mala. Idan kuma kai da gangan din, gashi da gangan din kai, sannan kuma ka zo ka tuban, yuhibbu tawwabina, in ka tuban kuma tuban sai ya kara ma credit. To shi ne yace, la ahada ahabbu ilayhi al-uzru min Allah, babu wani da uzuri yake soyuwa a gunshi kamar Allah. Min ajli zalika arsala ar-rusul, saboda haka ya aiko manzanni mubashirin, suna masu bishara, wa mundirin, suna masu gargadi. Wala ahada ahabbu ilayhi al-madhu min Allah, sannan babu wani da yabo, kirari da washi yake soyuwa a gunsa kamar Allah. Ba wani, duk yadda kake son yabo da washi da kirari, ba wanda yake Allah son kirari. Min ajli zalika asna ala nafsihi, saboda haka shi yake wasa kansa da kansa. Kage da tunda ya wasa kansa kan ayyana su, sai ce alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wataran sai ya dinga cewa annabi, wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Sai ya ce mishi, wa qul alhamdulillah, ka dinga cewa alhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wadda bai da dan nan, wa kenan, wa lam yakul lahu sharikun fil mulki, wadda bai da abokin shawara wajen gudanar da mulki. Sai sai ka dinga fadar haka, qul allahumma malikal mulki tu'ti al mulka man tasha wa tanzi al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Sai sai ka dinga cewa, ya kai mai mulki, wanda kai ne mai mulki, kai ne mai ba, bayana so a dinga fada ba. Yace to ba wanda yake Allah son kirari da washi, saboda yadda yake son yabo da kirari, shi yake ma kansa da kansa. Shi yasa annabi yace, in dai kana so wata addu'a ta samu shiga, to ka bude filin addu'a, ka share fili da yabo da kirari wa Allah. Kai ne kaɗai mai bayarwa, in baka bani ba babu mai bani, in ka bani ba wanda zai hana ni sai na samu. To yace, wala ahada ahabbu ilayhi al-madhu min Allah, babu wani wanda yabo yace soyuwa gare shi kamar Allah. Min ajli zalika asna ala nafsihi, saboda haka yake yabo akan kansa da kansa. Malam yace, fa jama'a fi hadha al-hadith, malam yace annabi sai ya hada a cikin wannan hadisi, bainal ghairati allati asluha karahatul qaba'iha wa bughdaha, wadda asalinta, Allah sai ya hada waɗansu ababa guda biyu. Fa jama'a fi hadha al-hadith, annabi sai ya hada waɗansu ababa guda biyu a cikin wannan hadisi, bainal ghaira, tsakanin kishi, allati asluha, wadda shi kishi asalinta shine karahatul qaba'ihi, shine kin munanan ababa, wa bughdaha, da sanansu da wasansu, wa baina muhabbatil uzri, wa baina muhabbatil uzri, da kuma son uzri, alladhi yujibu kamalal adli war rahmat wal ihsan, wadda shi kuma shike wajabtar da kamalar adalci da rahama da kuma kyautatawa. Jama'a mun fahimci abinda malam ke faɗa? cewa abin mamaki a cikin wannan hadisi da yanzu muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada waɗansu abubuwa guda biyu abu na farko sai ya yi bayani akan yadda kishin Allah ya tsananta akan ya ga baiwarsa ko bawansa yana zina ba bai so ya gani ba saboda haka ya haramta ababen da ya haramta to take kuma sai kuma ya ambaci yadda Allah kuma yake son ba da uzuri in kuwa kamar ba mu fahimta wato abubuwa ne guda biyu wadda inda kai ne ba da su safu a hada su ba ka yi doka ka ce baka so ka turo mai manzo ka ce baka so ka yi iyaka ka ce kar a yi ga manzanni mubashirina wa munzirin sannan kuma a zo a taka sai kuma ka ce to kuma abinda ya fi maka daɗi shi ne a zo a tuba kaga aida kawai wanda ya yi a kama shi a mai azaba tun da duk uzuri an yanke mishi to Allah sai ya haɗa abubuwa biyu wajen abin da yake so ai mun gane na farko dai abin bayi so yana kishin a saba yana kishin take kuma a ma'auni daya kuma sai ya nuna kuma yana son uzuri ga wanda ya aikata laifi banda Allah akwai ne haka ɗan uwa mun gane abin nan kuwa an hada yanke uzuri ne an hada wato gabatar da kishi shine in munanan abubuwa kuma tare da hada uzuri bayi so ayi kaza yana da kishi ayi kaza lokacin da kuma akai abun kuma take sai yace kuma yana ya bada uzuri ayi kun ci maganar ko malam yace fa jama'a fi hadal hadis saboda haka sai ya hada a cikin wannan hadisi bainal ghairati allati asluha karahatu alqaba'ih wa bughdaha wadda ya hada tsakanin kishi wadda asalin kishin shine kin munanan abubuwa da kuma tsananansu wa bainal muhabbati aluzri da kuma son bada uzuri da kuma son uzuri da kuma son yanke hanzari allazi yujibu kamal aladam wadda shi kuma dama yanke hanzari wa mutum shine yake wajabtar da kamalar adalci war rahama da jin kai wal ihsan da kyautatawa duk inda ka samu wanda yake bada uzuri to sai ka samu yana da nau'i na kamala yana da nau'i na tausayi yana da nau'i na ihsani to wannan ya nuna babu wani wanda zai iya siffanta da wata sifa da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da ita kuma a ce ya siffanta da ita irin na Allah kal da kal zai yi laisa kamithlihi shay'un malam sai ya ce wallahu subhanahu wa ta'ala Allah mai tsarki da ɗaukaka ma'a shiddati ghairatihi tare da tsananin kishinsa yuhibbu an ya'tazira ilayhi abduhu kuma yana son bawansa ya zo mishi da uzuri mun fahimta ko tare da tsananin kishin Allah akan waɗannan miyagun ayyuka amma kuma tare da hakan yuhibbu an ya'tazira ilayhi abduhu yana so bawansa ya dinga zuwa da uzuri uzurin shine ya tuba to in ya tuban kuma Allah sai ya ce to wanda yayin shi ma ya wuce an shafe shi wa yaqbalu uzra man itazara ilayhi kuma Allah yana karban uzurin wanda yazo da uzuri din mun gane ko kai laifi da gangan ne da gangan ne amma dai bazan kara ba na tuba bazan kara ba sai ce to shikenan to idan mutum yazo da uzuri na tuba Allah yana karban tubarsa wa annahu la yu'akhidh 'abidahu bi irtikabi ma yaghar min irtikabihi sannan Allah bai kama bayinsa wa annahu la yu'akhidhu 'abidahu bai kama bayinsa ya musu azaba bi irtikabi ma yaghar min irtikabihi don sun afkama abinda yake kishi su afkama hatta yu'zira ilayhim har sai ya basu uzuri kuma mun fahimta saboda ka abinda bayi so ne abinda yake kishin san ba daga bayi sun je sun afka ma wannan abinda Allah ke kishin kawai Allah zai dirka ke su ko ya musu azaba ba a'a har sai ya ba da hanzari sai an yanke hanzari wa li ajli zalika arsala rusulahu saboda haka Allah ya aiko manzanninsa wa anzala kutubahu ya saukar da littafansa i'zaran wa inzaran saboda yanke hanzari saboda kuma a gargade su wa hadha gayatul majdi wal ihsani wa nihayatul kamal malam yace wannan kuma shine kai matuƙa iyaka ƙarshe na al majdi wato na girma da daraja wal ihsan da kyautatawa wa nihayatul kamal da kai ƙarshe a wajen kamala mun fahimta ko fa inna kaseeran mimman tashtaddu ghayratu malam yace dewa daga cikin waɗanda kishin su yake tsananta min al makhluqin daga cikin halittu tahamiluhu shiddatul ghayrati wadda tsananin kishin santakan dauke shi ala sur'atil iqa'i wal uquba yayi gaugawan afkama wadda ya saba mishi ko kuma yayi mishi horo malai ce idan bayi ne daga cikin su bayi akwai wadda tsananin kishin sa yakan dauke shi daga lokacin da aka yi abinda bayi so wannan zafin yin abinda aka yi sai ya dauke shi kawai sai ya afka ma wadda ya aikata abinda bayi so ko ya kama shi ya mai goro min gairi izarin minhu ba tare da ya ba da hanzari ma wadda ya aikata abin ba haka ne ko haka ne ba tare da ya ba da hanzari ba kamar dokar kasa ce ka san ita dokar kasa ko ka sani ko baka sani ba in kinka taka zaka yi aiki a kanka to wani zaka samu yaransa yake ji ba turanci yake ji ba ka san koda kana jin turancin ai ba lalle ne ka san dokan kasa ba to amma a hakan kuma in ya taka dokan zaka taka shi to shi kuma Allah cewa yi wa ma kunna mu'adhibina hatta naba'atha rasula in ba a maka bayani ba bayani da iso ku ba da aka maka ba saboda ka inda mutum zai shagiya sai a kama shi za a mai haddi sai ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ban san shanta babu kyau ba za a fike shi kawai malamai suka ce sai in an samu karina dalilai da suke tabbatar da ya sani to ayi amfani da waɗannan karinoni ayi mai hukunci amma in ba wata karina da take tabbatar da cewa ya sani to za a bar shi don Allah ya ce wa ma kunna mu'adhibina hatta naba'atha rasula wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum mun fahimta ko wa min ghairi قبول لعذر من اعتذر اليه زي يا ابكى مودة يمشي لكن با tare da karban uzurin wanda ya bada uzuri gare shi ba kawai tunda an mishi abinda bai so kawai zai iya abka mawadda ya aikata laifin ba tare da sauraron karban uzurin sa ko da ya kawo uzurin ba mun fahimta ko bal yakunu lahu fi nafsi al-amr uzrun mara yake kuma da a iya samu wanda yayi laifin a daidai wannan lokacin da yayi laifin yana da uzuri wala tad'uhu shiddatul ghayrati an yaqbala uzrahu sai dai zafin kishin wanda aka ma laifin ba za ta bar shi karbi uzurin ba amma inda zai hakura ya rusuna ya saurare shi da zai iya kawo uzuri mun fahimta ko malam yace to mutane kenan shi kuma Allah an maka togaciyan an ja maka layin an maka bayanin sai ka aikata abin to ba zai yi gaugawan afka maka da hukunci ba a hakan kuma za a ma uzuri ko da ka tuba in ka tuban kuma to shi kenan ya wuce sai Allah ya gafarta maka Allahumma idan na haddi ne wanda kuma an riga an same ka da shi to nan dole a zartar da haddi akan ka ai mun fahimta ko malam yace bal yakunu lahu fi nafsi al-amri uzrun malam yace bari zai ma kasance akan abin da ya aikata shi wanda ya aikata din yana da uzuri wala tad'uhu shiddatul ghayra sai dai shi wanda zai hukuncin zafin kishin sa ba zai bar shi ba an yaqbala uzrahu ya karbi uzrin wanda ya mishi laifi wa kaseerun mimman yaqbalu al-ma'azir kuma akan samu da yawa daga cikin wanda yake karban uzurori ya hamiluhu ala qabuliha illatul ghayra shi kuma karancin kishi yakan dauke shi hatta ya tawassa a fi turkil ma'azir har ya yalwata a hanyoyin bada uzuri jama'a muna fahimta yanzu wancan shi zafin kishinsa idan aka aikata abin da bai so yanzu zai rubuta da kai ba zai ma saurare ka ba ba zai baka dama ka kawo uzuri ba malam yace kuma ta yiwu kana ma da uzurin da zaka bayar kuma uzurin yake ya zama karbabbe to amma dai tunda shi abin bai mishi ba ba zai saurari uzurin ba to malam sai ya dawo bangare na biyu wanda shi kuma tsabar rashin kishin yasa shi kuma uzurin ma ko ma waye ya kawo uzuri sai ya karba mun gane ko sai malam yace wa kasirun mimman yaqbalu al-ma'azir kuma akwai da yawa daga cikin waɗanda suke karban uzurori ya hamiluhu ala qabuliha qillatul ghayrati abinda yake daukar sa yayi ta karban uzurin shine karancin kishi hatta ya tawassa fi turqil ma'azir har ma ya yalwata mahanyoyin karban uzurin kawai duk ta inda uzuri yazo zai bayar har abinda bai kamata ya bada uzuri ba idan kanta za ta ce mishi zai za ta je biki gidan wani kaza kaza sai gobe ko jibi za ta dawo cikin mataji da shi kuma wannan saboda comrade ne ba ya so ya dan takura ma kowa
Allah ya saka
ya in matarsa ka zai ce mata jeji ke ina rakiji ya kuke takura ma yaran nan ne kafin ka ji ana comrade comrade sosai dai wanda Allah ya tsare shi to akwai wanda kuma shi killatul ghira ghairan ni watan karancin kishin ne karancin kishin ne shi kuma ba wai tausayin bane ba an yi bayani a bayyana Allah ke bada dama ba sai wa kai a yafe maka to shi kuma wannan ba wai a'a kishin ne yake da shi ba a karancin kishin ne shi kuma yasa har abunda ya kamata a dau mataki akai shi bai daukan mataki akai mun fahimta ko malam yace wayara uduran malaita bi uzuri yana ganin abu kaza ya kamata a bada uzuri kuma abin ba abin uzuri bane hatta ya atazira kasirun minhum bil qadar malaita yace har takan kai akan samu da yawa daga cikin su suna bada uzuri da kaddara kaza haka Allah ya kaddara saboda ka babu wani mataki babu wani a dauki wani mataki na a gyara ayi kaza ayi kaza malaita yace har takan kai ma saboda tsaban bude wannan kofan har ya dinga bada uzuri da kaddara to in ana bada uzuri da kaddara za a hukunta wani ne a in mutum ya buge wani ya kashe shi ba shikenan ba haka Allah ya kaddara ko kuma ƙarya ne amma a shari'a za a bar shi wani ne ya zo da mashin yana lululu ya buge maka ɗanka a haka Allah ya kaddara ko ba gaskiya ba ne amma kuma sai a bar shi to ba ne ta harkar kai masu na abun nan da kaddara mutum ya tafka kan tukwaransa ya ce haka Allah ya nufa ai haka Allah ya kaddara wa kullum minhuma ghairu mamduhin ala al-idlal malai yace to dukkan su guda biyun nan da wancan da shi in an yi laifin bai ba da uzuri take yake afka ma wanda yayi laifin kuma za a iya samu wanda ya aikata laifin ma yana da uzurin da zai iya fita amma dai ba za a saurare shi a ji uzurin sa idan uzurin sa ya kai a mai afuwa a mishi in kuma uzurin sa bai kai ba a mishi hukunci da kuma wanda shi kuma ya bude kofa komai ma abin uzuri ne mara yace duk abin da suke tafiya akai ba abin yabo bane kwata kwata musulunci bai yadda da shi ba mun fahimta ko wa kasaha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna min al-ghayrati ma yuhibbuhu Allah daga cikin kishi akwai kishin da Allah yake so wa minha ma yujibu Allah daga cikin kishi akwai kishin da Allah bai so fallati yubjibu Allah kishin da Allah bai so al-ghayratu fi ghayri ribatin shine kishi abunda ba wata matsala ba wani kokonto babu wani damuwa a ciki so yarka sai ta fita wani sai ya tsare ta a zai tambaye ta sai ka ce mishi amma ya dai wannan dai ne saboda bai da wani alaka da ita ba muharramin ta bane ba kaza bane amma kanin matarka da suke uwa ɗaya uba ɗaya suna magana kana jin haushi wannan kuma wauta ne mun gane ko to kishi a wajen tuhuma annabi ya ce wannan kishin Allah na so kuskure ne matarka irka wani da ke karkashinka ya shiga wani yanayi da akwai zargi a ciki akwai tuhuma a ciki ka share ka ce babu komi sannan kuma kishin da Allah ke ki har kishin da ya kaima babu wani abin tuhuma kai an ce ma meye abin tuhuma kai ma babu
amma dai haka kawai sai ka dinga haurawa to wannan kuma Allah bai so mun fahimta da ko annabi yace inna min laghayrak ma yuhibbu Allah daga cikin kishi akwai kishin da Allah ke so wa minha ma yujidu Allah akwai wanda Allah ke ki fallati yujidu Allah wanda Allah ke ki allati fi ghayri riba shine mutum yake kishi akan abin da babu wani kokunto a cikin sa babu wani damuwa a ciki haka kawai ya dinga kallafa ma kansa wadansu abubuwa mun fahimta ko wa innamal mamduhu mala yace iyakar wanda yake kishi ne abin yabo iktiranul ghayra bil uzri shine a dinga samun haduwan kishi da uzri mun fahimta ko idan abunda aka yi maka ba daidai bane to kishin ka ya motsa daidai ne to amma kuma ka bada uzuri ka saurara ka ji ko akwai uzuri ko babu mun fahimta ko kar kawai ka dauki mataki ba tare da ka bada uzuri ba kar kuma ka bude kofa ka ce babu komai ko da uzurin ma baka so jama'a mun fahimta to wannan tsakatsakiyar shine abin yabo abin so a wajen Allah tunda annabi yace kishin da Allah bai so shine ayi kishi akan abin da babu wani zargi a ciki to gaskiya kenan idan an ga wani abun zargi to nan kuma kishi zai motsa ko to in ya motsa kuma sai ka saurara ka ji meye uzuri da yasa akai haka idan uzurin karbebbe ne to kaga shikenan in ba karbebbe bane to kaga nan kuma sai ka dauki mataki akai ai mun fahimta ko wa innamal mamduhu iyaka kishi wanda yake abin yabo iktiranul ghayrati bil udhur shine haduwan kishi da kuma uzuri fayaghar fi mahallil ghayra mutum yayi kishi a muhallin kishi wai yu'dhar fi mawdi'il udhur sannan kuma ayi uzuri a muhallin yin uzuri mun gane ko wajen kishi sai yin kishin sa a wajen kuma da uzuri ya kamata a bayar sai a bayar da uzuri mun fahimta ko yawa ka je matar ka ta tafi ganin likita gashi a zaune ka leka sai ka ga shi kadai ne za ta shiga shi kenan sai ka shiga ka zauna ya ka ce kawai ina jiran ku to ba shi kenan ba nan akwai mai taimaka kai wawa ne ba mai taimaka kai wawa ne ai what is it to shikenan matarka ne in ka ji kai kana so ku zauna shikenan sai ku zauna akwai abin da za su boye maka ne to ba shikenan ba malam ya ce wa man kana hakaza fa huwa al-mamduhu hakan to duk wanda ya kasance a haka to wannan kishin sa abin yabo ne tabbas ma'ana ya zama yana da kishi akan abin da kokonto ko wani abu na zargi zai iya shiga ciki sannan kuma ko da ya ga abin da ya ganin kuma ya zama akwai uzuri a kai to wannan shine kishi karɓaɓɓe a shari'a saboda ka ba kishi ba ne duk lokacin da ka ga abin da ka gani kawai ka tsare kofa ka nuna kai babu wani uzuri sannan kuma ba kishi ba ne ka sake cewa ko ma menene ka gani wannan bai dame ka ba mun fahimta ko to wannan ba daidai ba ne akwai wani dan uwa da yake ba da wani labari ya je gidan wani irin ɗan bokon nan haka to da suka yi aka yi mishi iso cewa ya yi baki sai ya fito to su kuma lokacin da suka isa din sun samu wani a tsaye a bakin kofar gida to sai suka kaddara shi ma yana jiran mai gidan ne so lokacin da mai gidan ya fito suka zo suka fara gaisawa sai suka ce mishi a ga wani nan ya riga mu zai ta no wannan ya zo wajen anti ne ya zo wajen mamatar sa shi ma bai zama ne ba wai ma dai suna business ne kawai da anti eh wannan ba bakon sa bane ya zo wajen anti ne kawai mutum sai ya wuce ya shiga gida ta wajen anti abun sa yana kawo mata kaya ne tana sayarwa da sauransu to kawai ya zo kawai direct ko sai ya shiga eh sai kuma ya ce mishi good evening eh to kaga wannan ai ya zama da use eh wannan kuskure ne na'am ai mun gane dai abinda malam yake ta magana akai ko cewa kar kuma a ce kishin ka har yana shiga cikin abinda babu wani abun zargi a cikin wannan kuma karanta ne kar kuma a ce kuma ka saki har abin zargi zai iya shiga kuma baka yi kishin abin ba to amma abinda ake magana dai kuma duk lokacin da aka afka ma wani abu da baka so wanda kishin ka ya motsa kai hakuri ya zama akwai hanzari na sauraron wanda yayi abun don gudun akwai yuwar ya zama kuma akwai uzuri masha Allah malam yace walamma jama Allah subhanahu sifatil kamal kullaha yayin da Allah subhanahu wataala ya hada sifofin kamala baki ɗayan su kana haqqa bil majd min kulli ahadin to sai ya zama shine mafi cancantan yabo akan kowa wala yablugu ahadun an yamdahu kama yanbaghi la babu kuma wani mutum ɗaya da zai iya yabon Allah da yadda Allah ya cancanta ka iya yabon Allah har ka sauke haƙƙin yabo da yake kanka babu wanda ya isa ma Allah wannan yabo sai dai kawai ka faɗi abin da ka faɗa amma akwai ababa da yawa wanda ya cancanta ba za ka iya shi yasa ko annabi ya zo yabon Allah sai ya ce kama asnaita ala nafsi kamar yadda kai bi kanka da kanka yace ba za mu iya kididdige yabo gare ka ba Allah to idan annabi bai iya ba kai ba za ka iya ba to shine ma'anar wala yablugu ahadun ba wani daya da zai iya kai matuka an yamdahu ya yabi Allah kama yambaji lahu kamar yadda ya dace ga Allah bal huwa kama madaha nafsuhu Allah yana nan ne kamar yadda ya yabi kansa wa asna ala nafsihi yayi yabo makansa fal ghayur shi mai kishi kadwa faqa rabbahu subhanahu fi sifatin min sifatihi ya dace da ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala a wata sifa daga cikin sifofin Allah domin Allah ba ya siffanta da kishi ba to duk wanda yake da kishi shi ma ya dace da mahaddicinsa wajen siffantuwa da siffan kishi sai dai mun san shi kishin Allah ayyace ya fi ma na annabi kishi saboda haka shi babu wani wanda zai siffanta da wata sifa yanzu ai Allah yana magana ko bai magana kai ma ai kana magana yana gani kai ma kana gani amma ganin ka irin ganin sa ne maganan ka irin maganar sa ne ai yana ji kai ma kana ji inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabatalihi faja'alnahu hudin nan ya'udu ila al-insan faja'alnahu sami'an basira to shi ma Allah sai yake inna Allah ni'ma ya'izukum bihi inna Allah kana sami'an basira to nan yace al-insan sami'an basira nan ma yace inna Allah kana sami'an basira amma garin daya ne jin iri daya ne da iri daya ba wa man wafaqa Allah fi sifatin min sifatihi duk wanda yayi muwafaqa da Allah a cikin wata sifa daga cikin sifofinsa qadatu tilka sifa ilahi bi zimamiha to wannan sifan za ta ja wannan bawan zuwa ga Allah da linzaminta duk lokacin da ai Allah mai rahama ne ko Allah ai ne jin kai ne ko to kai ma sai ka fitanta da tausayi to wannan sifa ta tausayi din za ta ja ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za ta kusantar da kai zuwa ga Allah shine malam yace wa man wafaqa Allah duk wanda yayi muwafaqa da Allah fi sifatin min sifatihi da a cikin wata sifa daga cikin sifofin Allah qadatu tilka sifatu to wannan sifan za ta jashi ilahi zuwa ga Allah bi zimamiha da linzaminta wa adkalatu ala rabbih za ta shigar da shi zuwa ga ubangijinsa wa adnatu minhu za ta matsar da shi zuwa ga Allah wa qarrabatu min rahmatihi lahu sannan za ta kusantar da shi zuwa ga rahmar Allah mun fahimta ko wa sayyaratu mahbuban sannan za ta mai da shi abin so a wajen Allah fa innahu subhanahu rahimun Allah mai tsarki mai jin kai ne yuhibbu ar-rahama saboda haka yana son masu jin kai karimun yuhibbu al-kurama yana da karanci saboda haka yana son masu karanci alimun yuhibbu al-ulama yana da ilimi yana son masu ilimi qawiyun yuhibbu al-mu'min al-qawi Allah al-qawi ne to shi ma yana son mu'mini qawi mu'mini ne kazarkazar mu'mini mai fadi tashi a rayuwa wa huwa ahabbu ilayhi min al-mu'min ad-da'if sannan mu'mini mai kazarkazar shine mafi soyuwa abun Allah akan mu'mini lokoloko hayyun yuhibbu ahla al-haya Allah mai kunya ne saboda haka yana son masu kunya kabi bi al-qur'ani ko saduwa Allah zai ambata sai ce wa in dallaktumuhunna min qabli an tamassuhunna kafin ku shafe su mun fahimta ko annabi yace Allah na da kunya yana son masu kunya Allah bai son ya ga tsagira marasa kunya masu kalmomin batsa masu abubuwa na batsa jamilun yuhibbu ahlal jamal sannan Allah kyakkyawa ne yana son kyawawan ababa yana son duk wani abu ko guga da kai kai mai kyau yuhibbul jamal wayansu kabari ne kabari ne hadisin Abu Dawud kabari ne aka bifne shi annabi ya ce ku gyara shi mana ku gyara shi yayi kyau duk abin da zaka yi Allah yana so ka abun ka tsaya ka yi shi da kyau kar ko aiki ne ko noma ne ka yi ne kyau kar ka yi tsumbure jamilu yuhibbul jamal witr yuhibbu ahlal witr Allah ɗaya ne yana son witri shi yasa duk abin da galibi annabi zai umurta sai dinga umurta witri 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 mun fahimta ko walau lam yakun fi dhunubi wal ma'asi illa annaha tujibu li sahibiha didda hadhihi sifat mana yace inda ace babu komi a cikin zunubi da sabon Allah ace ba wuta da a shiga ba ba jahannama da a shiga ba ba azaba da a ma mutum ba amma kawai illar da zasu maka shine kashe maka kishi da yake ranka da irin waɗannan ababa mallan yace da sabon Allah ya isa a guje shi mun fahimta ko walau lam yakun fi dhunubi wal ma'asi inda ace babu a cikin zunubai da sabon Allah illa annaha tujibu li sahibiha sai dai kawai cewa zunubi da sabon Allah yakan wajabtarwa mai aikata su bidda hadhihi sifat kishiyoyin waɗannan sifofi na karamci na tausayi na rahama kishi ba za su haifar da kishiyoyin sa ba kenan to inda ace babu wani abu a cikin su sai kishiyoyin waɗannan sifofi na alkhairi da za su haifar wa mai aikata su ma'ana ba munanan sifofi ba kenan watamna'uhu sannan kuma su hana shi minittisafi biha na siffantuwa da waɗannan sifofin alkhairi lakafa biha uquba malam yace wallahi da ya isa uquba ma dan adam ace kawai idan mutum yana saba ma Allah ba wuta da a kai shi ba ba azaba da a mishi ba kawai za su haramta mishi siffantuwa da waɗannan sifofi na alkhairi sannan su wajabtar mishi siffantuwa da kishiyoyin waɗannan sifofin malam yace da uqubar sabon Allah ya kai uquba jama'a mun fahimta malam yace watamna'uhu min al-ittisafi biha kuma za su iya hana shi siffantuwa da waɗannan sifofi la kafa biha uquba to da sun isa su zama uquba gare shi fa innal kafara domin tunani abinda zai fado wa mutum ɗaya a ran shi ne al-kafa wani ne kana zaune kaga zai fita ya taka mata kalmi sai ka ji baka ji daɗi ba wannan abin da ka ji a ranka na rashin daɗin ana ce mai al-kafa kamar mace ce ta wuce sai ka ɗan kalle ta sai ta burge ka wannan ana ce mai kafa to mallan yace fa innal kafara tanqalibu waswasa shi abin da ke fado a zuciya yakan zama waswasi yanzu in ya fada a rai to yanzu sai ya fara waswasi sai ka fara to ko ka mishi magana ne me yasa ya taka mata kalmi ko ka mishi magana ne kace mallan ya kai baka gani ne ba ya fara waswasi ba to za a isa inda rai zai baci kana mishi magana sai ya ce an taka da ba magana ta fara gaba gaba ba mallan yace to kafara tanqalibu waswasa abinda ke fadowa a rai yakan zama waswasi wal waswasatu tasiru irada shi kuma waswasi yakan zama nufi yakan zama niyya mutum ya kulle abu wal iradatu taqwa fa tasiru azima sannan wannan niyya din da yake ran shi kuma yakan karfafa ya kambama fa tasiru azima har sai ya zama uduri dimma ingano idan mutum ya ga wacce ya gani sai ransa ya raya mishi tayi to sai ya fara tunanin kaza kaza yana suranta ta ba zama waswasi ba sai ya ji a ransa ya kamata ya bita to lokacin da ya tashi ya zama azima to Allah kadai ya san me zai biyo bayan wannan tashin summa tasiru fi'lan to karshe abun sai ya zama aiki sai kaga daga gani daga tunanin abun yau gashi nan ana aikata shi a kasa summa tasiru sifa lazima wa hay'a sabita ratika sannan daga nan sai ya zama sifa lazima na mutum hay'a kama sabita tabbatacce ratika dawwamanne a jikin mutum mun gane ko wannan abun da ya fado mishi a rai din yayi waswasin sa ya zama niyya ya zama kudiri a ransa ya nufi aikata wannan abun to karshe abun sai ya dawo aiki daga dawowa aikin nan malam yace summa tasiru sifa lazima karshe wannan aikin sai ya dawo sifan sa lazim wa hay'a ratika sai ya zama kaman sa kafaffe a jikin sa wanda baya keban ruwa da shi kamar a ce dogo dogo ba dogo ba kashi dogo ba to haka ta bar shi yadda ya zama dogo zai rabu da wannan tsayi to haka da zai rabu da shan taba yadda baki ya zama sifansa ko fari ya zama sifansa gadarta ta zama sifansa ko tsayi ya zama sifansa haka zina zai zama sifansa yadda ba zai iya daye bakin nan a jikinsa ba sai daye zinan nan ba yadda ba zai iya rage tsayinsa ba ba zai iya azziye shangiyan ba domin yadda ya surku da wannan bakin haka ya surku da giyar to mallai yake din watan sassauci matakama waɗannan ababa birki shi ke kai mutum ya fada cikin wannan yanayi din yan uwa mun fahimta ko malam yace summa tasiru sifa lazima sannan sai ta zama sifa dawwamanniya wa hay'a sabita rasika ya zama yanayi tabbatacce kafaffe wa hina idin yata'azzaru al-khuruj minha to daga lokacin sai ya gagare shi fita daga cikin wannan sifan kama yata'azzaru al-khuruj min sifatihi al-qa'ima bihi kamar yadda zai gagare shi fita daga cikin sifofi da suke tattare da shi ba kamar misalin da muka yi ba kenan kamar a ce ya rage tsayinsa zai yi to yadda zai ta'azzara ba zai rabu ba to haka waccan sifan ma ba zai iya rabuwa da ita ba wal maqsudu malan yace abin nufi annahu kullama ishtaddat mulabasatuhu lizunubi duk lokacin da sakuduwan mutum da sabon Allah ya yawaita muna fahimta ko kullama ishtaddat mulabasatuhu lizunubi duk lokacin da cuduwar mutum ya tsananta da zunubi akhrajat min qalbihi al-ghayrata to wannan sabon Allah sai ya fitar daga zuciyarsa kishi ala nafsihi kishin kansa wa ahlihi kishin iyalansa wa umumin nas sai ta fitar mishi da kishin dukkan mutane wa qad tad'ufu fi al-qalbi jiddan kai ta kan kai ma kishin ta kan raunana a cikin zuciyarsa saboda tsabar ta lalace hatta la yastaqbihu ba'd zalika al-qabi har ya zama mummunan abu ma shi bai mishi muni a wajensa baya iya munana mummunan abu to kishi ya gama tafiya kun gane magana wa qad tad'ufu wannan kishin yakan raunana fil qalbi a zuciya jiddan sosai hatta la yastaqbihu ba'da zalika al-qabi har a wayi gari wannan mutumin bai ganin munin mummunan abu la min nafsihi bai ganin munin abun a kansa wala min ghairihi bai ganin munin abin don wani ya aikata wa idza wasala ila hadha al-had to da zaran mutum ya kai wannan haddi yanzu mutuwan zuciyarsa rashin kishin kansa har ya kai ma aikata aikin mummunan ma bai damun sa wani in ya aikata bai damun sa faqad dakala fi babil halak to wannan ya shiga ta kofar halaka an rufe shi malam yace wa kasirin min ha'ula'i da yawa daga cikin irin waɗanda kishin su ya tafi ya lalace gaba daya la ya'tasiru ala adamil istihba ba su ma tsayawa wai su takaitu akan wai ba su ganin munin mummunan abu ba ma anan ya tsaya ba bal yuhassinul fawahisha waz zulma yana ma kyautata alfasha ne da zalunci ba ma wai yanzu ya daina ganin abun da muni bane a'a zai ma iya zuga abun ya wasa a jini zina ne amma zai iya kururuta ta ya kamba mata zalunci ne zai iya bayan yayi kuma kai da ya cuce kan ya koma yana ce maka gabi wanda yake ce ma gabi ai shi ai jarumi ne kenan ko ya cuce ka ne amma yana kai ba kauye ne wato malam yace ta kan kaima har ma ya dinga hassana alfasha din, ya dinga kyautata alfasha din, yana tadin ta a matsayin abin burgewa wa zul, yana tadin zalunci a matsayin abin burgewa li gairihi, yana tadi ma wani sa yadda yake kyautata alfasha, yace yadda yake kyautata zalunci zaka samu yana ma wani tadi. In ka ji tadin kai sai ka dauka tadin abin alkhairi ne, wani ya je soka da wuka, wani ya je jima ciwo, in yana tadin zaka ga yana tadin ne na darunta. To kage yanzu ai an muta wai yana ganin abin da yake babu kyau, yanzu abin da yake yana yi ne a matsayin abin burgewa, haka ne ko ba haka ba? Yan shayayen nan da ka gani suna da rana na musamman da aka ware, ranan yadda ka san ake ranan sallah, rana ne na shan wiwi, za a je a hadu a ga waye in ya sha zai tashi waye bai tashi ba. To wanda yake haka shi yana ganin ma shan wiwi ba daidai bane, yanzu shi da yake so ya ci kofi sanadiyar shan wiwi ya ci na daya. In kuwa muna fahimta ko? Maran ya ce wal zayyinuhu lahu, har kaga yana zayyana abin, yana kayatar da abin mashi wancan da yake matadi, wayad'uhu ilayhi, zaka ga har ma yana kiran wancan din zuwa ga wannan mummunan aikin, wayahussuhu alayhi, yana zaburar da shi, yana kwadaitar da shi akan wannan abun, wayas'aluhu fi tafilihi, zaka ga yana kai kawo ta yadda ma zai samar mishi da wannan abun, idan ma yarinya ce zai ce ni zan nema maka. Kaga yanzu ai an wuce wai zina shi laifi ne abunsa, tunda yanzu har zai yi aiki ya sama ma wani ma shi ma wanda zai yi alfasha da ita, walihaza kana da yus, saboda haka da yus wanda bayi da kishin matarsa, wanda bayi da kishin ƴaƴansa, akhbasa khalqillahi, shine mafi kazantar halittun Allah. Wal jannatu haramun alayhi, shi da yus aljanna haramun ne abunsa, baya shiga aljanna. Wa kadhalika muhallilu zulmi wal baghi li ghayrihi, haka nan wanda yake halaka zalunci ko kuma kama karya wuce gona da iri ga waninsa, wa muzayyinuhu lahu, da wanda yake kayatar da zalunci, yake kayatar da kama karya. Fanzur man ladhi hamalat alayhi illatu ghayrati, malam yace kai dubi zuwa ga abin da karancin kishi ya dauke shi zuwa gare shi, yanzu dai ai lalacewa ai ta kai lalacewa. Malam yace fanzur man ladhi hamalat alayhi illatu ghayra, malam yace kai dubi zuwa ga abin da karancin kishi ya dauke shi zuwa gare shi. Wa hadha yadulluka ala anna asal ad-din al-ghayra, malam yace wannan zai nuna maka cewa asalin addini shine kishi, wato addini ya gino ne akan kishi, ayi kishin addini, ayi kishin akida, ayi kishin komai, ayi kishin rayuwa, ayi kishi akan duk abinda zai zama alkhairi a rayuwar mutum, sannan a kyamaci duk abinda zai zama sharri. Wa man la ghayrata lahu, duk wanda bai da kishi la dina lahu, babu addini gare shi. Fal ghayratu ita kishi, tuhumil qalba, takan dumama zuciya. Fataha ma lahul jawarihu, saboda gabobi ma sai su dumama da wannan kishi da yake cikin zukata, da ba mun fahimta, idan kishi, idan zuciya akwai kishi, to takan dumama zuciya, to sanadiyar dumaman zuciya gabobi su ma sai su dumama. Fatadfa as-su'a, wannan sai yasa sai ta dinga tunkuɗe duk wani sharri da zai taso, wal fawahish, ta dinga tunkuɗe alfasha in zai taso. Wa adamul ghaira, shi kuma rashin kishi, tumitul qalba, shi kuma yakan kashe zuciya. Fatamutu lahul jawari, saboda haka gabobi ma duka sai su mutu. Fala yabqa indaha daf'un albatta, sai zan ba ta da kariya abinda zai iya tunkuɗe mata sharri kwata kwata. Wa masalu ghayrati fil qalbi, malan yace misalin kishi a cikin zuciya, masalul quwwati allati tadfa'u al marda wa tuqawimuhu, misalin sa kamar misalin garkuwan jiki wanda yake fada da ciwo in ya shiga jiki, mun fahimta ko? Wa masalul ghayra fil qalbi, misalin kishi a cikin zuciya, masalul quwwa kamar misalin wani karfi ne, allati tadfa'u al marda wa tuqawimuhu, wanda yake tunkuɗa ciwo, yake fada da ƙwayan cuta in ya shiga jiki, ba shi bane garkuwan jiki? To kishi a zuciyar mutum kamar garkuwan jiki ne na dan adam, duk barna da zai zo kishin nan shi yake yakansa, kamar yadda garkuwan jiki yake fada da ƙwayoyin cuta idan sun shiga jiki. Fa idza zahabatil quwwa, idan wannan karfin ya tafi babu garkuwan jiki, wajadadda'u al-mahalla qadiran, to kowane cuta in yazo sai ya samu wajen zama, ai haka ne ko? Daga inda aka ce garkuwan jiki ya kare, to duk cutan da yazo zai samu wajen zama. Walam yajid dafi'an, ba zai samu abin da zai tunkuɗe shi ya bada kariya ba. Fatamakkana, saboda haka duk cuta in yazo sai ya samu gindin zama ya zauna. Fakana al-halak, shikenan halaka sai ta kasance. Wa mathaluhuma, misalin su, wa mathaluha malam yace misalin kishi, mathalu sayasir jamus, kaman kahon saniyan jeji ne. Me ake ta mishi? Bauna ko? Bauna ba yana da kaho ba? Dirgun. To kaman kahon bauna ne, shi ne sayasir jamus, kaho na bauna. Allati tadfa'u biha an nafsihi, wadda bauna da wannan kahon yake ba ma kanshi kariya. Wa waladihi, da wannan kahon yake fada ya ba ma ƴaƴansa kariya. Fa iza kusiratu, idan aka zo aka yanke wannan kahon, tama'a fihi aduhu, to kaga abokin gaba in ya same shi ai ya samu bulus. To haka mutum in bai da kishi, duk sabon Allah in yazo haka zai waga-waga da shi. Bayan Allah, abinda wannan fasali yake karantar da mu shine sabon Allah laifi. Daya daga cikin illar da zai maka shine yakan kashe wutar kishi a zuciyarka. To daga lokacin da mutum wutar kishi, tiririn kishi ya bar zuciyarsa, ya tafi gabarin zuciyarsa, to yakan zama da use, yakan zama lalatacce, ta yadda ba zai iya ba ma kansa kariya daga kowane farmaki na shaytan ba. Allah ya tsare mu. To wannan shine ƙarshen wannan fasali. Allah ya sa mu dace. Kuma insha Allah karatunmu na addu'a wadda